Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za ku kuma ya saurara mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku. Yanzu ma Grace Alheri Abdi ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji rahoto kan taron bita na wuni guda da aka gudanar da ya haɗa kan addinai a jihar Kano. Ibrahim Alfame zai shigo da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho bayan Muhammad Awal Garba ya gabatar da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru na wannan mako, amma duka sai bayan kun sha labarai.
To jama'a, barka da hantsi. Kungiyar Taliban ta ƙasar Afghanistan ta ba da sanarwar cewa ba a yi mata gaskiya ba da ake cewa wai tana wata tattaunawa asiri da take da gwamnatin ƙasar Afghanistan ɗin. Ta ce ba haka ba ne, tana nan daram kan matsayinta na cewa sai an aiwatar da wasu ƙa'idoji kafin ta yarda a yi sulhu da gwamnati. Jaridar Guardian ce daman ta fito da wannan labarin a jiya, inda take cewa wasu kafofi guda biyu da bata tantance ko su wane ne ba sun gaya mata an yi taruka aƙalla har guda biyu tsakanin sassanan biyu a cikin watan Satumba da kuma farkon wannan watan da muke ciki na Oktoba. Jarida ta ce a Doha, babban birnin ƙasar Qatar, ne aka yi wannan taron da yake daman can mashawartan Taliban suke zama. Haka zalika shi ma wani ƙusa gwamnatin Afghanistan ɗin ya tabbatar wa gidan rediyo na muryar Amurka cewa lallai an yi wannan taro ko da yake bai ba da ƙarin haske kan ainihin abin da aka tattauna ba. Rahotanni dai sun ce babban shugaban hukumar leƙen asiri ta Afghanistan, Muhammad Masum Stanek Kai, shi ne ya yi jagorancin wannan tattauna, inda Mulla Abdul Mannan Akhnud, ƙanan tsohon malamin ƙungiyar Taliban wato Mulla Umar, ya jagoranci su wakilan Taliban ɗin.
Hillary Clinton, ‘yar takarar shugaban ƙasa ta jam’iyyar Democrat a zaben wannan shekara a nan Amurka, wadda take ta samun ƙarfin gwiwa cewa za ta lashe zaɓe, ta fara kutsawa cikin wasu jihohi da a bisa al’ada kullum jam’iyyar adawa ta Republican ce ke lashe zaɓe a cikinsu, da fatar cewa za ta kwace su daga hannun abokin takararta Donald Trump, abinda zai bai wa jam’iyyarta damar kwace har da majalisun dokokin ƙasar ma. Yanzu ana sauran makonni uku a yi wannan zaben. Kwamitin kamfen na Hillary Clinton ɗin ya ba da sanarwar cewa zai kashe dala miliyan biyu a cikin jihar Arizona, jihar da sau ɗaya kawai ta taɓa zaɓar ‘yan Democrat a cikin zaɓuɓɓuka 16 da suka gabata a baya. Haka kuma Ms. Clinton na shirin aikawa wasu gaggan magoya bayanta da suka haɗa da Michelle Obama, matar shugaban ƙasa na yanzu, zuwa jihar ta Arizona don su yi mata yaƙin neman zaɓe. Ko bayan Arizona, Clinton na ƙara ƙaimi a kamfen ɗinta wasu jihohi biyu na tsakiyar Amurka, inda yanzu haka Trump yake gabanta, wato jihohi Missouri da Indiana. Kusan dukkan ra'ayoyin jama'a da ake ɗauka kwanan nan dai suna nuna cewa Hillary Clinton na dab da zama shugaban Amurka mace ta farko a tarihin ƙasar.
To, kuna ji labaran duniya daga sashen Hausa murya Amurka a Washington. Sojojin Amurka fiye da 100 suke raka sojojin Iraki da Kurdawa, yayin da suke ƙara kutsawa a ƙoƙarin da suke na su kwato muhimman garin na Mosul daga hannun ma'aikatan ISIS. A jiya Talata ne wani kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, wato Captain Jeff Davis, yake gaya manema labarai cewa sojojin Amurka ɗin suna tafiya ne tare da ma'aikatan Kurdawa kamar 10,000 da sojojin Iraq kamar 18,000. Da kuma tarin 'yan sanda da ke shirin fuskantar ɗimbin mayakan ƙungiyar ta ISIS wanda suka yi kwantan ɓauna a birnin na Mosul, garin da sun fi shekaru biyu suna zaune a cikinsa suna jiran isowar abokan faɗin nasu. Kodayake ana jin mayakan ISIS ɗin da ke Mosul ba su wuce tsakanin 3,000 da 5,000 ba, an san cewa su gunayen mazan yaƙi ne kuma 'yan gani kashe ne, sun fi sadaukar da kai kuma sun fi rawar jikinsu a zuwa a yaƙi da su ɗin ma.
Daga ƙarshe, wata ƙididdiga da hukumar aikata manyan laifuka ta FBI ta bayyana na nuni da cewa 'yan sanda 86 aka kashe yayin da suke bisa kan aiki a Amurka a cikin shekarar da ta gabata ta 2015. Kamar rabin duk waɗannan mace-macen duk sun faru ne a bisa hatsira, amma 41 daga cikinsu ta hanyar kisan kai ne. Sannan kuma daga cikin 'yan sanda 41 da aka kashe, 8 an hallaka su ne lokacin da suka je binciken rahotanni da aka bayar na cewa wasu abubuwan da ba a amince ba suna faruwa. 7 kuma an kashe su ne lokacin da suka ja daga da waɗanda suke Jan Tinkira, yayin da 'yan sanda shida kuma sun rasa rayukansu ne lokacin da suka tsaye da wasu masu amfani da abubuwan hawa akan titina. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Toma da labarin mu bude taskar hotunan mu a jihar Kano, Najeriya, inda aka gudanar da wani taron bita na wuni guda ga malaman addini wanda ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya shirya da haɗin gwiwa da cibiyar bincike da bada hoto, wato rahoto kan harkokin demokuraɗiyya da ke gidan Mambaya. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da ƙarin bayani.
Malata taron da suka ƙunshi malaman addinin musulunci da shugabannin majami'u su kimanin 50 da suka fito daga ciki da wajen Kano sun yi musayar ra'ayi da fasaha kan rawar da jagororin addinan ke takawa wajen magance matsalolin rashawa da cin hanci a dukkanin matakai da kuma wanzar da shugabanci na gari. Limamin Kano Farfesa Muhammad Sani Zahraddin na daga cikin mahalarta taron.
Dama duk liman da malami da shugaba na rawar da yake takawa kenan, amma ba wai yanzu sai wani ya zo ya ce da mu mu taka rawa ba. Dama can wannan rawa a tuni muke takata. Ta awo nuna yalar biro ta kawa zuku zuku haɗa kai ne ku yi aiki na gari. Sun zo sun ce za a haɗu, to a haɗu ɗin yaƙi da cin rashawa da hanci da aiki ne dama na shugabanni. Kuma ana yi kullum, kuma a gidanka kai ma ya kamata kai ma ka fara yi, a makara a wajen aikinka ya kamata kai ma ka yaƙi zuciyarka, a kasuwa in ka je ka yaƙi wajen da zuciyarka wajen cin hanci da rashawa.
Shi ma Mr. Joshua Fiaron na majami'ar Anglican na cewa
malamai da fastoci a daina cin hanci, a daina ba su yan siyasa masu cuci mutane, a daina ba su goyon baya. Abun da ke kashe mu kenan a Najeriya, mu fastoci, mu bishop, a ga ɗan siyasa ya saci kuɗi, ana so a kafa a coci, ana so a sayi mota a kiroshi ya kawo kuɗin da ya kamata a yi amfani ma jama'a a ba coci. Allah ba zai yafe mana ba.
Jakadan sakataren harkokin wajen Amurka na musamman akan lamuran hulɗa da musulman duniya Mr. Sharik Zafar, wanda ya jagoranci taron, ya bayyana gamsuwa game da bayanai da lafazan jagororin addinan.
I'm very impressed by how candid and open and honest the attendees are. Sometimes people tend to be very politically correct and shy, but just from the very beginning they've been very open, very candid.
Yace na gamsu sosai kan yadda suka fito suke fadar gaskiya. A wasu lokutan mutane kan karkata su siyasantar da al'amura, wasu ma ba sa iya bayyana tunani, ra'ayi ko abin da ke cikin zukatansu. Amma dai wannan shine zangon fari na wannan taron bita, kuma sun kasance masu fadin abubuwa karara. Don haka ina ganin akwai bukatar samun zauren tattaunawa irin wannan, kuma a gaskiya na yi matuƙar farin ciki da hakan.
And I think that you have to have that honest conversation, and already it's been a very honest conversation, so I'm very happy with.
Professor Haruna Wakili da ke zaman daraktan cibiyar Mambaya masu karɓar bakuncin taron ya ce Mambaya cibiya ce ta komai da ruwanka, indai ana magana ne na baktin shugabanci na gari.
Aiki mu shine tabbatar da ana yin abu da dai ana mulki adala, dama haka aka kafa mu. Kuma karka manta wani bangare na aiki mu shine asasa abin da malami ne Kano ya tsayawa ya koyar da kada ayi sata, kada ayi ci hanci da rashawa, ko a gwamnatance, ko ayi da kuma ko ayi mu'amala mu yau da kullum. Saboda haka da Amerika in ba su suka gayyace mu haɗa gwiwa mu yi wannan abu, mu samu su shugabannin addinai mu guda biyu na Kirista da Musulmi, sai muka ce za mu yi wannan, dama ai abin da muke yi ne.
Farfesa Haruna Wakili kenan, daraktan cibiyar bincike da bada horo kan harkokin demokaradiyya ta Mambaya a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Malam Mahmud, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Nigeria, what a gulma yau maganar ku za ta fashe
samayen wiya
idan na faso ta ai tafiyan ta duk a kashe
samayen wiya
in ta fito fili mai halin shi za ta ishe
samayen wiya
idan ya ji zafi ya gyara hali nai idan ya fasa ta to mu ma mu dauda mara samayen wiya samayen wiya samayen wiya
ina mafita limani ya binke mini samayen wiya samayen wiya samayen wiya
ayau a kasar nan masu mulki sun zama gabiya
samayen wiya
ya da na bakin ki na kasa su zama tawaya
samayen wiya
mai mulki ya danna hakin talaka ya gyara miya
samayen wiya
idan ya fito kuma azan mishi maula da dai za azam kyaran su da sun yi kan tafiya samalin guyya samalin guyya samalin guyya
ina mafita limani ya binke mini samalin guyya samalin guyya samalin guyya
wadansu masun ware ranar ganin jama'a
samalin guyya
idan ka shigo ka ga fuskokin su ba fara'a
samalin guyya
su danna hakin ka ka zo ne masu ji fara'a
samalin guyya
sun ga mata baki har kunne
jama'a
shugabannin na muke nan ina lafiya samalin guyya samalin guyya samalin guyya
ina mafita limani ya binke mini samalin guyya samalin guyya samalin guyya
in Allah ya baka banya jarrabe ka dan ka sani
samalin guyya
idan burin ka ka tara kudi ka kera gini
samalin guyya
akwai ranar da kudin ka fa bayyi ma magani
samalin guyya
oho ya haife ka kalai mishi tsawa idan ta kamar filaye ne aljanna muke so garabiya garabiya garabiya
ina mafita limani ya binke mini samalin guyya samalin guyya samalin guyya
amma wasu ko mulkin sa abun gwani sha'awa
samalin guyya
suna sa halin burin sa a dinga yin afuwa
samalin guyya
amma jami'an su kwaduk zuciyar su ba afuwa
samalin guyya
bismillahi ya ce suran Allah na zuci kaban kamari ga ba shine bakin aniya samalin guyya samalin guyya
to madalla yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin ciki da gaskiya
jama'a assalamu alaikum A makon da ya shige mun yi alƙawarin kawo muku wasu ƴan damfarar da ƴan sanda suka damke a Katsina waɗanda suka yaudari mutane da cewar wai za su sayar musu da shinkafa da ƴan kwastam suka kwace da rahusa to amma sai sawun giwa ya taka na raƙumi Hausawa suka ce wai ana zaton wuta a makira sai aka same ta a masaka Yau za mu tabo batu ne na mutumin da ya lashe gasar karatun Qur'ani a Najeriya wanda aka yi a wannan shekara a gaban Sultan na Sokoto To amma sai masu kula da wannan gasa ta Najeriya wato cibiyar nazarin addinin Musulunci dake Jami'ar Usman Dan Hodiyo a Sokoto ta tura sunan wanda ya zo na biyu a matsayin wanda zai wakilci Najeriya a irin wannan gasa ta duniya da za a yi a Saudi Arabia maimakon mutumin da ya zo na ɗayan. An gudanar da gasar karatun Qur'anin ta Najeriya baki ɗaya a garin Lafiya babban birnin jihar Nasarawa daga ranakun 15 zuwa 23 ga watan Janairun wannan shekara ta 2016 ranakun da suka zo daidai da 6 zuwa 13 ga watan Rabiul Sani na Hijiran Manzon Allah wannan gasa da aka yi ita ce ta 30 a cikin jerin irin wannan gasa a aji na daya na wannan gasar wanda ya lashe shine Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi wanda ya zo na biyu a gasar shine Faisal Muhammad Awal Gusau daga jihar Zamfara To amma lokacin da aka zo mika sunayen waɗanda za su wakilci Najeriya a gasar ta duniya a Saudiya sai cibiyar nazarin addinin Musulunci ta Jami'ar Usman Dan Hodiyo dake Sokoto ta mika sunan Faisal Muhammad Awal wanda ya zo na biyu ganin haka manyan malamai da jami'an gwamnati a jihar Bauchi sun tura tawaga zuwa ga shugaban jami'ar ta Sokoto ko Vice Chancellor wanda ya bada umarni a rubuta wasiƙa nan take a gyara wannan kuskure a gaban waɗannan wakilan tawaga Sai Daraktan Cibiyar Nazarin Addinin Musulunci, Farfesa A.M. Sifawa, ya rubuta takarda ga Ministan Harkokin Addinin Musulunci na ƙasar Saudi Arabia domin a gyara wannan kuskure. Matsalar anan ita ce, wakilan tawagar da shi kansa wanda ya lashe wannan gasa na asali Umar Ahmad Yusuf Adam, ba su san ko an aika da wannan wasiƙar ko ba aika da ita ba. Babbar damuwa ita ce wannan wata za a gudanar da gasar ta duniya. to amma shi Umar ya ce ya ji har an aika da takardun tafiya ga shi wanda ya zo na biyu Faisal Muhammad Awal, shi kuma bai ji labarin komai ba har yanzu. Ga ainihin mutumin da ya lashe wannan gasa ta karatun Qur'anin Najeriya, Umar Ahmad Yusuf Adam, wanda ya kamata ya wakilci Najeriya a gasar ta duniya, da bayanin yadda lamarin yake.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Umar Ahmad Yusuf Adam daga jihar Bauchi. Ni ne Allah ya mun baiwa na zamo gwarzon shekara a jihar Bauchi a musabakan da aka gabatar a cikin wannan shekara na 2016. Sa'an nan ni wakilci Bauchi State a musabaka na kasa wanda aka gabatar a jihar Nasarawa. Sa'an nan Allah ya mun baiwa da kasancewa gwarzon shekara a mataki na farko hizbi 60 da tafsiri. A wannan rana mai girma sarkin musulmi ya yi mun nadi na girmamawa. Sa'annan mai girma gwamnan jihar Nasarawa ya gabatar mun da kyaututtuka da yawa, daga ciki akwai mota, sa'annan akwai kuɗi, sa'annan akwai wasu kyaututtuka. Bayan haka a cikin kyaututtukan da aka bani a wannan musawaka, nasara da na samu, mai girma gwamnan Nasarawa ya yi mun kyautan kujeran aikin haji, wanda Allah ya sa mun je aikin haji ta Nasarawa State, kuma mun gudanar da aikin haji a wannan shekara.
To yanzu me yake ciki?
Abin da yake ciki shine dama ka'idan musabaka wanda ake gabatarwa a mataki na ƙasa, dukkan wanda Allah ya bashi nasara yayi na daya a hizbi 60 da tafsiri da kuma hizbi 60, shi su da su wakilci Najeriya a musabaka da ake gabatarwa na Saki Abdulaziz a kasar Saudiya. To amma kwatsam sai gashi mun samu labari cewa an canza sunana, an sanya sunan wanda shine mun second position dan Zamfara a matsayin wanda zai wakilci Najeriya ba tare da wani dalili ba.
To wannan suwane ne suka canza wannan sunana ka da suka kawo na dan Zamfara?
Abinda dai muka sani shine Center for Islamic Studies na Danfodio University su suke tsara wannan musabaka, sa'annan kuma su suke tura wanda suke representing in Nigeria a kasar Saudiya da kuma sauran kasashe. Wannan shine abinda muka sani, don haka a takaice su suka canza sunan.
Kamar akwai wani babban jami'i ko kuma shugaban wannan jami'a ne, ko kuma dai wane ne yake da alhakin tsarawa da kuma tura sunan wanda yayi ficen nan zuwa kasar Saudiya?
Wanda yake da wannan alhaki shine director na Islamic Studies na Danfodio University, shine yake da wannan dama.
To sun aiko nan Bauchi ne su faɗi dalilin abin da yasa kai din nan ba sa so ka je?
Gaskiya ba su aiko ba.
To me gwamnatin jihar Bauchi ta yi domin ta tabbatar da cewar an baka wannan dama wanda Allah Ubangiji ya baka ka je ka wakilci kasarmu Najeriya a can?
Gwamnatin jihar Bauchi karkashin jagorancin mai girma gwamna Muhammad Abdullahi Abubakar ta yi kokari sosai, ta yi delegating din kwamishinan ma'aikatan addini tare da manya-manyan malamanmu da sakatare na musabaka da Dr. Mansur Isayelwa da kuma chairman na musabaka na Bauchi State Dr. Zubairu Abubakar Madaki, sun je Sokoto University sun samu BC na jami'a. Yayin da suka gabatar da kokensu, BC mai girma BC jami'a ya sanya director ya rubuta leta cewa ya tura Saudiya a yi withdrawing din wancan wanda aka sanya sunan shi a sanya sunana. Amma abin da ba mu sani ba shine an tura letan ko ba a tura ba, saboda BC ya ce a tura letan a gaban mu, amma sha je aka tura letan ba har lokacin karfe 4 yayi. Sai ya ce mana yanzu koriya sun tashi mu tafi gida shi dai tura. To mu san an tura ko ba a tura ba, shi kuma dama BC ya ce a tura letan a gaban mu, kuma ko ba komai tun daga farko lokacin da aka tura sunan shi ba wani tuntuɓa da aka yi ma kwamitin gasan Qur'ani na Bauchi State akan wannan al'amari. Kawai mun ji labarin ne a sama cewa an tura sunan.
To yanzu menene kai kake bukata a yi?
Ina bukatan dukkan wayanda suke da hannu a cikin wannan al'amari su yi kokari su ga cewa an bani hakkina, saboda wannan shi dai taimakawa wajen wayanda suke da rauni, wanda ba su da koshin lafiya irina, ko kuma wanda suke da disability. Wannan shi dai encouraging din su wajen ci gaba da gwagwarmaya a cikin dukkan harkoki da ake yi na karatun Qur'ani da kuma sauran fannoni. Yayin da kuma haka bai faru ba, to lallai an yi discouraging din mu, an yi discouraging dina tare da wayanda suke da rauni irina. Sa'annan mun tabbatar da cewa hakan an fifita su, ko kuma an fifita wanda yake normal akan mu. Duk da a gasan da muka yi, mun yi gasa ne tare. Allah ya bani nasara, da Allah ya sa ya ci ba wani maganan da zamu yi, amma kuma Allah ya bani nasara, shi bai ci ba na samu nasara. Maimakon ayi hakuri, in ana so a tura shi zuwa Allah kai mu ba daya tura shi, amma kuma ba ya haka ba, sai aka don da hakkina ne dama na ne aka tura sunan shi.
To shi wannan musabaka washe ne za a gudanar da shi ne ma? To na duniya din da za a yi a Saudiya.
Eh, da gabatar da shi da fara ranar 21 ga watan wannan watan 10 da muke ciki na 2016.
To har yanzu dai kuma baka ji komai ba daga ma Saudiyan balle nan santa na dan Fordyo University din ko?
Ban ji komai daga wajensu ba gaskiya. Kuma Saudiya inda an tura sunana da shi ne da mu ji wani abu, amma ba tura sunan ba, sun ga sunan wani daban aka tura. Kuma har ma labari ya iske mu cewa an turo masa da ticket wanda zai je ya wakilci Najeriya a wannan matsayi.
Sauraro, in Allah kai mu shiri na gaba, za mu nemi ƙarin bayani daga cibiyar nazarin addinin Musulunci ta Jami'ar Usman Danhodi a Sokoto, wadda take da alhakin shirya wannan gasa da tura sunan mutumin da ya dace ga masu shirya gasar ta duniya a ƙasar Saudi Arabia. A huta lafiya.
Kama da lahar yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo mu a nan Washington na cewa karfe 3:22 na asuba ga Garba Awal da sharhin jaridin kasar Kamaru.
Za mu fara ne da jaridar Le Message, wanda babban labarin ta tai mana tsokaci kan irin yadda gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru take yi wa masu ilimin ta kisan dauki daidai waɗanda suke gudun hijira a ƙasashen ƙetare kamar Achille Mbembe da Pierre Engelbert. Duk waɗannan da an yi musu kisan dauki daidai ne a ƙasashen ƙetare. Sai kuma jaridar ta sake labarta mana cewar har yanzu dai a iyakar kasar Jamhuriyar Kamaru da kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya babu tsaro, domin yanzu haka an sake yin garkuwa da 'yan ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru guda 14. Za mu sake leƙa jaridar ta Nouvelle Expression, an da ta rawaito mana cewar 'ya'yan jami'ar SJF ta jagoran ɗan hamayyan ƙasar Jamhuriyar Kamaru Nijon Burundi an samu waɗansu manyan ƙusoshinta suna gudanar da taro na sirri a birnin Duwala domin neman tsige shugaban jam'iyyar. Sun cewa yana hana ruwa gudu a cikin jam'iyyar. A cikinsu akwai Elin Bilobe da Celestin Jamin da John Ngele Kumasi. Za ku sake jefa idanu a cikin jaridar ta The Post, anda ita ma ta yi mana fashin baki kan lauyoyin bangaren Ingilishi na ƙasar ta Kamaru na irin zanga-zanga da suka gudanar a birnin Duwala. Ga dukan alamu dai sun samu nasara. Ƙungiyoyi guda hudu ne suka kulla yarjejeniyar yin zanga-zangar domin cewar shugaban ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru ya yi kokari ya canja mulkin da yake yi musu a tsakanin Ingilishi da Faransanci. A cewar su, ana nuna musu bambanci ko kuma danniya. Yanzu sun sake kiran sauran takorinsu da su sake fitowa jiya Litinin domin nuna fishinsu har sai shugaban kasar ya canja irin guda da mulki da yake yi a tsakaninsu. In ba haka ba, za su nemi ballewa daga cikin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridan The Sun, anda ita kuma ta ce gwamnatin kasar ta Kamaru ta manta da filin sauka jirgin sama na garin Tiko, yanzu dai ya zama wajen kiwon shanu da tumaki. Sai kuma jaridan Integration, anda ita ma ta rawaito mana cewar bankin Afrilac Group
da kungiyar Kobak masu sanya idanu akan kudaden nahiyar Afrika ta tsakiya suna takun saka a tsakanin su kan wadansu shingaye da kungiyar ta gindayewa bankin na Afrilac Bank. Halilu Yarima Bakari a matsayin sa na magatakardan Kobak da Director General na Afrilac Bank Group za su gana domin samun mafita. Kana jaridan tace kasar Afrika ta tsakiya tana bukatar miliyar 150 domin gyaran kasar ta. Ta mika wannan koken nata ne ga kungiyar Majalisar Dinkin Duniya. Kana jaridan ta sake leko mana cewar Abdullah wanda ake yi masa bincike cewa shi dan Boko Haram ne ya tsere a hannun jandarmomin kasar Jamhuriyar Kamaru a can jihar Arewa mai nisa. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Awal sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Na magana da Yusuf Bazuka mai leda Zalalau a jihar Bauchi. Ina jinjina wa shugaban kasa Muhammadu Buhari game da yunkurin da yake na tono man fetur a arewacin Najeriya musamman yankin Tsaftin Tsadi da kuma yankin mu na Bauchi. Muna tunanin cewa insha Allah mu ma za mu samu rijiyar mai yadda za mu samu mu dogara da kanmu ba yadda can kudanci suke mana abin da suke gara ma kayan man fetur ba. Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna magana da Malam Jikka da Fari na Gombe. Ina kira ga DPO na karamar hukumar Jakusko local government ya kamata ya dauki mataki akan yan sandansa. Suna yawan sa shinge sun gaye na tare hanya. Sun ka fito daga Jakusko zuwa gashiwa shinge wajen kudi zaka samu na yan sanda suna karban na goro. Sannan kuma a wajen gidan man nan nan da zaka fito kai fatarsu za su tare hanyar hada motoci go slow. In baka bada kuɗi ba suna nema su harbi direba. To yana da kyau DPO na karamar hukumar Jakusko ya dauki mataki a wannan yayi gyara.
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA America Hausa mai magana Bello Alali Unguwa Sandan local government a Teku Bagudu. Don Allah don annaban Allah idan baka imma mulkin jihar Kebbi don annaban Allah ka ba mai iya saboda wanga ta yadda gudanar da mulki naka. Dole da ka ba mata ka koda kwana 37 ta yi mutane saboda hakikanin gaskiya ka cuci mutane ka cuci al'umma saboda bai yiwuwa a ce harkar mulki komai baka jin labari illa kawai sharholiya. Wallahi mu abubuwan ga da kake yi mamuna wallahi tallahi mu idan ka san baka yi mulkin jihar Kebbi don Allah don annaban Allah ka ba ko da mata ka kwana 30 ta yi mubayyi ta hiyarta saboda yadda kake yi mu mutane wallahi ya ishe su abubuwan da kake yi mu mutane ya ishe su saboda ba haka demokradiya ba komai ka kame ka suke bakin aljihu ka sa aljihun gidanka dai ko yayanka kenan kake gurin kilta don haka muna kira gare ka don Allah don Allah don wata tenuwa ko da ta gidanku ta wallahi kana barinta saboda ba haka ake mulki.
To kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To kungiyar Taliban ta kasar Afghanistan ta ce ƙarya ake mata da ake cewa wai tana wata tattaunawa asiri da gwamnatin wannan ƙasa. Ta ce har yanzu tana nan kan matsayinta na cewa sai an aiwata da wasu ƙa'idoji kafin tukuna a yi sulhu tsakaninta da ita gwamnatin. Daman da jaridar Guardian ce ta fito da labarin ajiye talata na ruwaito wasu kafofi biyu da bata tantance ma ko su wane ne ba masu gaya mata cewa an yi taruka aƙalla har sau biyu tsakanin su sassan biyu a cikin watan Satumba da kuma farkon wannan wata da muke cikin na Oktoba. Ta ce a Doha babban birnin ƙasar Qatar ne aka yi taron da yake a can ne galibin mashawartan Taliban ɗin suke zaune a waje. Sannan Hillary Clinton yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar Democrats a zaben bana a nan Amurka wadda take ta samun karfin gwiwa cewa za ta lashe zaben ta fara kutsa a cikin wasu jihohin da a bisa al'ada kullum jam'iyyar adawa ta Republican ce take lashe su da fatan cewa za ta kwace su daga hannun abokin takaranta Donald Trump.
To madalla duka abinda ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikin mu da waɗansu sababbin shirye-shirye ciki har da himma ba ta garago na Ladan Ibrahim Ayawa. Kamar kullum za ku ci gaba da sauraron waɗansu shirye-shirye mu ne da kwana wayoyin ku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin, sai kuma Salamon Abu da ya taimaka wajen hada shirin da bada umarni, da injiniyan mu Neo Charles Hall Alheri ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.